ta nuna mana lokacin da suka shigo Madina Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana goye da Sayyidina Abu Bakar a bayan abun hawarsa kaman yanda muka ce ita sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam za ta koya maka rayuwa ta addini kuma za ta koya maka rayuwa ta duniya to kaman yanda zamu gane cewa Abu Bakarin shaykhun yu'raf shi Sayyidina Abu Bakar dattijo ne wanda an riga an san shi kaman yanda zamu gani Madina hanyar sace kun san mutanen Makka ba su da hanyar da ta wuce Madina ta nan za su bi su tafi Sham domin yo tsarin kayan abinci Sham ita ce yankin ƙasar Syria da irin su Palestine irin su Jordan duk su ne Sham ta wancan lokacin to Madina ta zama hanya ce ta mutanen Makka domin kaiwa da komowa ba kai wani abubuwan wanda ake a Makka kuma su siyo kayan abinci daga Sham to shi sanya ya zama mutane da suke kan wannan hanyar sun saba da Sayyidina Abu Bakar sun san shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'raf alhali manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi matashi ne wanda ba a san shi ba ma'ana su wannan mutanen yake ba san shi ba qala sayyidina Anas yake cewa fayalqar rajulu Abu Bakarin sai mutun ya rudu sayyidina Abu Bakar fayaqulu ya Abu Bakarin sai ce ya kai Abu Bakar man hadhar rajulu alladhi bayna yadayka wannan wani mutun ne wanda yake gaba gare ka a ce gashi ya goyo ka abinda ba a saba gani ba sai na Abubakar yakan wuce akan raƙuminsa shi kadai to amma yanzu gashi wani mutum ya goyo shi wane ne wannan gaba gare ka fa yaqulu hadha ar-rajulu yahdini as-sabila sai wannan mutum da kuke gani hanya zai nuna mun qala sai fa yahsibul hasib sai mai zato ya zaci annahu innama ya'ni at-tariq sai na Abubakar yana nufin wata hanya ce wadda shi bai sani ba wannan mutumin shi ya santa zai nuna masa hanya wa innama ya'ni sabilul khair shi kuma abinda yake nufi hanya alkhairi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa akan alkhairi manzo Allah ne ya dora shi akai to ashe kenan ba sai na Abubakar ba hammunan shi yake shiryar da mu a bisa hanya ta alkhairi to wannan yana daga cikin abinda ake kira ko dai ka sai al-ma'arid ko at-tawriya addinin musulunci kasancewa ba dan kawai addini bane duk lokacin da ka samu kanka a lungu to zai iya baka mafita akwai abin da zaka fada mai saurare yana zaton wani abu daban kai kuma kana nufin wani abu daban kuma kai lafi ba a shari'a misali yanzu akwai hadisi da yake cewa al-halifu ala niyyatil mustahlif rantsuwa tana nan akan niyyan wanda ya saka ka rantsi akwai wanda yake cewa al-halifu ala niyyatil halif rantsuwa tana nan akan niyyan wanda ya rantsuwar domin a iya samun shiga a cikin ma'azzaki wani sahabi da ba zan iya tuna sunansa ba ya zo zai wuce sai ya samu wani sahabi magautan musulunci sun yi masa kofar rago ko dai suna so su kashe shi ko kuma ainihin ya zama sun jikkata shi to shi kuma yana da mutunci a wajen waɗannan duk da cewa ba sa musulunci amma dai shi yana da mutunci a wajen su sai ce da Allah ku kyale shi sai suka ce to wallahi in dai ka rantse mana dan uwanka ne zamu kyale shi sai ya ce wallahi tallahi dan uwana ne su suna zaton dan uwansa na jini shi kuma dan uwansa musulmi innamal mu'minuna ikhwa sai suka ce to tunda ka rantse dan uwanka ne shikenan sai suka kyale shi to duk da haka sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aikin Allah kaji abin da ya faru sai ce ba komai ai da ma rantsuwa tana nan a bisa niyyar shi wanda ya rantse to wannan gabar kenan a lokacin da yake so a cutar da shi wanda ya rantsuwa to akwai lokacin da rantsuwa za ta zama a bisa niyyar wanda ya saka ka rantse saboda an san dan adam ta kadari ne ta yi wa yazo ne zo ya ci bashin kai kibiya a je gun alkali dama kila ka bashi bashin ba shaida kun ba a rubuta ba idan aka je gun alkali wani zai iya cewa wallahi tallahi babu kudin sa a wajena yana nufin a nan lokacin da yake magana to kaga idan ya zamo ya ce wallahi tallahi babu kudin sa a wajena yana nufin a lokacin da yake maganar shi kuma wancan ya san ya bashi to wannan ba za ta fishe shi ba domin shi wancan din in yace masa rantsai in babu kudi na a wajenka sai ya rantsa yace wallahi tallahi ne babu kudin ka a wajena shi wannan mai rantsuwa yana nufin a nan lokacin da nake magana shi kuma sai yana nufin ana itlaq to rantsuwar tana nan a bisa niyyar shi wancan wanda yace ya rantsa yanzu anan ba za mu tsabaka alhalifu ala niyatul halif sai dai ala niyatul mustahlif to kun ga wannan yana nuna mana yalwa irin ta addinin musulunci domin so da dama ta ayyuwa a cuce ka to amma idan ka san irin alma'arif shi sai Imam Bukhari ya littafi a cikin Bukhari kitabul hiyal littafi da zai koya maka yan dabaru yanzu wani mutum mara wanda in yi bashi baya biya yazo ce da Allah wani karanta mun kudi naira 5000 kai kuma kana jin da wayansa sai ka ce wallahi kudin suna hannun mutane ai kai ma mutum ne suna hannunka to kaga lokacin da kace suna hannun mutane shi yanzu abinda zai zata cewa duk kudaden naka mutane sun rance musu baka ba to sai ce to ai ba komai randa Allah sa suka dawo da shi ba komai a iya bani shikenan kai tafiyar ka to kaga anan zai zama ya halatta kai haka tun da kai tutanka za a yi kuma inda ka nufa daban shi kuma inda ya zata daban shi ya sanya daga cikin halayya ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yuwarri wala yaqulu illa sidqan wa yamzahu wala yaqulu illa haqqan manzo Allah yana yin tauriya amma baya faɗa sai gaskiya kuma yakan yi raha amma manzo Allah baya faɗa ko a halin raha sai dai gaskiya kun ga wata mata ta zo ta ce ya ma'aikin Allah yi min addu'a na shiga aljanna tsohuwa ce sai ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai tai ta kuka tai ta kuka aka ce ya ma'aikin Allah wannan mata ta zo ta yi fatawa kuma ya ta tafi tana kuka me ya faru yace a dawo da ita aka tambaye ta sai ai manzo Allah ce wai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa haka ba sai a mai da ke yarinya kaga anan yayi mata raha amma abin da ya faɗa gaskiya ne to koda irin maganganun mu da yau da kullun idan ka san irin wannan zaka iya fita daga cikin lunguna da yawa ba a cuce ka ba kuma kai ƙarya ba to kun ga sai na Abubakar sai ce wannan abin da yake nuna min hanya yake nuna min suna zaton hanya da za a bi da kafa ko da abun hawa shi kuma hanya yake nufi ta tsira sai ya ce wa qauluhu fadinsa mana fadin sayyidina Anas da ya ce wa Abubakarin shaykhun yu'raf shi Abubakar dattijo ne wanda an san shi sai yace amma kaunuhu shaykhan to amma kasancewa sayyidina Abubakar ya zama dattijo fani annahu kad shaba domin shi furfura da ta rufe shi kun san mutane kala kala ne akwai mutumin da zaka ga cewa baya da yawan shekaru amma furfura duk ta bade shi musamman irin rayuwar da muke ciki ta 2015 ko 14 kaga mutum da ya furfure amma shekaru ba su kai ba to haka zaka iya ganin wani kuma kaga yayi shekaru bai furfura da yawa ba wani daga cikin magabata sunansa Suwaid ibn Gafla sai da shekara 116 sannan ma ya dauki budurwa 116 kuma sai da ya haura shekara 120 shine limamin tarawihin masallacinsa don Allah yanzu ka nemo min dan shekara 80 ma wanda zai irin wannan sannan akwai wanda ya sunansa Abdulsamad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas sai kuma shekara sai da haura 80 haƙorinsa ma bai taɓa fanfara ba irin hatta fanfara ta yara bai yi ba saboda shekara 80 to kaga irin wannan Allah kan yi mutane irin wannan baiwoyin wani alamunsa sun nuna ya kwana biyu amma bai kwana biyu wani alamun sun nuna ta bai da shekaru kuma yana da su to sayyidina Abubakar furfura duk ta tuka masa fuska wa ma hadha to amma duk da wannan furfura da ta rufe fuska sayyidina Abubakar fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana asanna min abi bakarin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi shine yafi shekaru samar sayyidina Abubakar ala sahih a bisa zance wanda yake mafi bayani sayyidina Abubakar yayi khalifantaka ta shekara 2 da ina jin wata 2 ko wata 3 amma lokacin da ya zamo ya rasu shekaru 63 gare shi kun ga kenan manzo Allah ya rasu yana da shekara 63 shi Abubakar 63 kan kenan manzo Allah ya tsara shi da kusan me kusan shekara 2 kila da yan wasu yan watanni kadan haka amin amin sai ta lakin kana sha'ru abi bakarin abyad sai dai gashin sayyidina abubakar ya kasance fari ne wa akthara bayadan min sha'ri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine yafi yawan wato ainihin farin gashi ma sama da manzo tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi. Manzo Allah saboda kididdiga da sabai suke da ita cewa manzo Allah har ya bar duniya tsakanin kansa da gemun sa furfurar sa bata wuce kwaya 17 ba. Kwaya 17 a'a inda ba ganta ba da alisafa ai sai da ganta sai sada ainihin aka lissafa. Yace wa amma kaunuhu yuraf, amma kasancewa shi sayyidina Abubakar an san shi, fa ni annahu kana yamurru ala ahli madina, domin shi ya kasance yana shudewa ta cikin Madina fi safarin tijara, a cikin tafiye-tafiyensa na kasuwanci, bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam, sabanin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, wanda bai taba zuwa Madina ba sai wannan lokaci. Sai ta as'ilatun lil muraja'a, to ga yan tambayoyi nan domin muraja'a abin da ya gabata. Na farko yace ma sababu takhallufi Ali radiyallahu an, wani dalili ne yasa sayyidina Ali ya zauna a Makka yayin takhallufi anil hijra, daga barin yin hijira ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Saboda haka ya akai bai yi hijira tare da shi ba ainihin a wannan lokaci. To irin wayannan suna daga cikin kusa da kuma gula wanda ya kamata ka yi ma masu limamai 12, daga cikin asbabul mata'in a wajensu. Wai sayyidina Usman bai ma zo yi manzon Allah bai atur ridwan ba, wannan taffa da aka yi a wannan karkashin bishiya wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yabana tahta shajara, wai sayyidina Usman bai yi ba. To idan mai limami 12 ya ce maka Usman ko kuma Ali abin da ya Usman bai yi mubai'a ba, to ce da shi me yasa Ali bai hijira tare da manzon Allah ba? Sai ce maka a to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ya zauna dan ya bada amanu, ne sai ta to shi ma Usman manzon Allah ya ke shi Makka, shi ya sanya. In za ka zagi wanta to haɗe suka zage gaba ɗaya. To irin wannan malamai suke cewa duk lokacin da ya zamo ko da wani aiki na falala ne, sai ya zamo shari'a ta baka wani umarni a daidai lokacin, ko wani uzuri ya same ka a daidai lokacin, to ana ma fatan ka samu wannan falala. Misali yanzu hadisi yake cewa in za ku zo sallah kada ku zo a guje, ku taho a cikin natsuwa a hankali, abinda kuka samu ku sallata, abinda ya kuɓuce muku ku cika. To shi wani zai iya tahowa a guje, shi kawai hujjarsa abinda yake so lalle ga ya samu cikakkiyar raka'a. To zai iya zuwa kila ya samu ana zaman tahiya ko su taho muƙaddara su biyu, ɗaya ya taho a guje ya samu cikakkiyar raka'a, ɗaya ya zo ya samu ana zaman tahiya. To wanda ya samu zaman tahiyar shi yafi dacewa da sunna, domin yayi tafiya da sunna tace yayi. Idan ya zo ya kabbar sallah ko da iyakar abin tahiya ya samu aka sallame, to kada sai sai ya sake sabon jami'i ya tashi ya dora kawai, ana fatan yana da cikakken ladarsa, domin za ka iya samun jami'i baka samu sallah ba. Kaga yanzu shi wannan ya samu jami'i bai samu sallah ba, ma'ana da idan ka bi umarnin shari'a to za ka iya samun cikakkiyar lada kaman wanda ya gabace ka ga wannan aikin. Abu na biyu yace kam khassasat quraishun, nawa ne quraishawa suka kebance mukafa'atan a matsayin lada liman ya'tihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ga duk wanda ya zo musu da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, wa abi bakarin radiyallahu an, da kuma sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda. Duk bayani ya gabata. Abu na uku, ma za qala annabi sallallahu alaihi wasallam li abi bakarin radiyallahu an, mai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya faɗa ga sayyidina abubakar, lamma ra'a aqdamal mushrikina min dakhil ghar, yayin da yaga kafafuwan mushrikai a lokacin suna cikin wannan kogo garu saur, shi ma bayani ya gabata. Na hudu, man alladhi la haqa annabiyya sallallahu ta'ala alayhi wasallam wa sahibahu, wane ne yaje ya ruski manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da sahabinsa sayyidina Abubakar, wa madha kana akhiru amrihi, kun menene karshen al'amarin wannan mutum? Mun san shine Suraqah ibn Malik, kuma duk mun ji abin da ya gabata. To sai sabon darasi, istiqbalul ansari li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tare wanda ainihin mutanen Madina suka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Lamma sami'a al-muslimuna bil madinati bi makhraj rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam min makkah, yayin da musulmai da suke Madina suka ji labarin fitowa ta manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga makkah, kanu yagduna, sun kasance suna yin sammako kulla gadatin kowace safiya, ilal harra, ya zuwa duwatsu da suke wajen Madina. Kun san Madina ana cewa ta kasance bainal harrataini, tsakanin duwatsu guda biyu, wato akwai harra sharqiyya da garbiya, gabashin Madina da yammacinta akwai duwatsu bakake da kasan an zo an sheka su, dan ma dai gine-gine duk sun tafiyar da su, to Madina ta zama tsakanin waɗannan duwatsu. To sai ya zama cewa wato ainihin mutanen Madina suna fita wajen waɗannan duwatsu domin taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayantaziruna, sai su dinga dako suna jira suna saurare, hatta ya ruddahum harrul zahira, har ya zamo zafi na takewar rana tsakiya ya mayar da su gida. Mun san Madina tana da tsananin zafi, nigan fada yanzu lokacin da ake zafi za ga ma'aunin zafi wani lokaci sai ya kai 55, mu kuma na za ka kololo zafi da wahala sai wuce 37 ya kai kololuwa kenan, amma tun sai ga ya kai 55 akwai lokacin da za ga Madina kana wanka da shawa karfe 7 na safe, kana wanka gumina ke toma saboda tsannin zafi, masallaci daga nan kila zuwa kana jabal asr wallahi sai ka dauki lema. To za ka dindina masahabbai idan ka ga wannan, yanzu ga AC wani mutum yanzu za ka ga AC mahabban daki saboda wadata. To amma su dudduwa su kuma kasan dutse su yake sababa zafi sosai, tunda idan ya dauki zafin rana ko ina sai zama ya dumame. To amma haka suka yi wannan rayuwa. To saboda haka idan zafin takewar rana ya kasance sai mai da su gida. Fanqalabu yawman, to wata rana sun juya, ba'da ma atalu intizarahum, bayan sun tsawaita wannan jira nasu. Falamma awau ila buyutihim, yayin da suka koma zuwa gidajensu, aw farajulun min yahud, sai wani mutum daga cikin yahudawa ya hau ala utmin min atamihim, ya hau wani gini daga cikin gine-ginensu, li amrin yanzur ilayhi, saboda wani al'amari da ya hau ya duba, misali ya hau shigifa ko ginin gidansa, wala Allah ko ya baza wani abu, kun san misali kaman a kauye idan aka debo wake ko wani abu sai hau kan shigifa sai a shanya, ko kuma wala Allah wani gyara ne yake so yi, shi dai a wannan lokaci ya hau kan gini daga cikin gine-ginensa. Fa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya tsinkayo manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya hango shi wa ashabahu, kuma wa ashabihi, kuma ya hango abin nan sahabbansa, alaihim thiyabun bid, tattare da su akwai fararen tufafi, yazulu bihimu sarab, kawalwalniya tana gushewa saboda su. Mun san kawalwalniya ko abinda ake kira ruwan fako, idan kana tafiya cikin tsakar rana sai ka hango kamar ruwa ga yashan, ya sibuhu zam'anu ma'a, mai din kishiwa zai dauka cewa ruwa ne. To kaga idan wani ya zo ya wuce ta kusa da wurin, inuwarsa ta shiga sai ga cewa baka ganin wannan ruwan. To duk lokacin da ya zamo manzon sallallahu alaihi wasallam ya taho shi da sahabbai wajen wani kawalwalniya, to inuwarsa sai zama sai ta rufe wannan ruwan ba a ganin sa, dama tsannin rana yake sawa ana hango wannan. To saboda haka idan sun zo wajen sarab shine kawalwalniya, sai ya zama inuwarsu ta rufe ba za a gani ba. Falam yamliki al-yahudiyyu, wannan bai hude bai iya daurewa ba, an kala sai da ya fada, bi'a ala sautihi, da mafi daukakan muryarsa, sai ya ce ya ma'asharal arab, ya ku taron larabawa, haza jaddukum allazi tantazirun, wannan shine rabanku wanda kuke jira, ma'ana shi la anan ne ba shi, wannan shi ke nuna mana shari'a ta Allah subhanahu wataala. Kaga yanzu ya yadda cewa manzon sallam annabi ne, kuma a cikin laraba, kuma shi ya fara hangoshi, amma kash saboda ainihin ba rabo, kawai sai ya sanar da waɗanda yake ga su suka cancanci imani da wannan annabi, saboda haka ainihin sai ya sanar da su. Shi yasa kullum mun sha faɗa, ka daina kwafa, cewa ina ma lokacin zumaliku aka yi ka, ina ma lokacin sabai aka yi ka, a'a, wannan lokacin Allah shi ya san lokacin jannatin shi ya dace da kai, saboda haka aka zaka zauna ka hakura kai ne ka bi Allah, ko wani lokaci ka samu rahamar Allah shine abin nema. Wani ya kasance a sahun gaba a lokacin manzo sallam amma yana wuta, irin Abdullahi dan Ubayyu yana sahun gaba. Idza ja'aka almunafiquna munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya daga cikin masu fadan wannan, amma arne ne, saboda haka shi musulunci rabo ne Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa. Kullun roki Allah shari'a da kuma tabbata akan shari'ar, ba wai sai lokaci kaza ka kasance ko lokaci kaza ba. Amin. Yace fasara almuslimuna ila salah ila silah, saboda haka sai musulmi suka zabura zuwa ga dauko makamai. Fatalaqaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka taro manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, bi zaharil harra, a can wato wajen wayannan duwatsu, ma'ana can ma kafin ya karaso zuwa wajen wayannan duwatsu. Fa adala bihim zatul yamin, sai ya bi bangaren dama da su, hatta nazala bihim fi bani amr bin auf, har ya sauka da su a wajen wannan kabila, su ne banu amr ibn auf. Kun san al'adun larabawa, za ka ga duk ƙauyen da ka gani ko ɗan gungun gari sai ka samu ƙabilu ɗaya ne ƴaƴan kaka ɗaya, to mafi yawa ka zama take wasu take, har yau har gobe za ka ga hatta auratayya harbi da wahala zai aure, ya nemi aure wajen algamidi. Algamidi ba lallai bane shi ma ya zai wajen al'ahmadi ya aure, domin shi wani na ga ƙabila kaza duk kuɗinsu, to shi kyauta ma tsada baya bukata matsayin shi yafi wannan. Shi kuma wannan yana ganin cewa ba ma zai taya ba, ƴan ƙabila kaza ta fi ƙarfinsa, duk kuɗinsa shi ma ba zai je taya ba. To haka ainihin al'adunsu suke, shi yasa za a ga cewa suna zaune kashi-kashi. Bi Quba, wato ainihin a Quba, sai ce wa zalika yawmul itsnain, wannan kuma ya kasance ranar Litinin. Za mu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, Allah ya haɗa masa mafiya yawan abubuwa a ranakun Litinin. Malaman sira suka ce hatta wahayi an so mai masa ne ranar Litinin, wacce ta dace da 27 ga watan Ramadan, shine lokacin da aka fara zo masa da wahayi. Kuma mun san haihuwarsa haka ta kasance, haka nan hijirarsa, haka nan wafati nasa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Min shahri Rabi'ul Awwal, wato ranar Litinin ta watan Rabi'ul Awwal. Fa qama Abu Bakr lin-nas, sayyidina Abu Bakr sai ya tashi wato ainihin ga mutane. Wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitan, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya zauna yayi shiru. Fa tafika man jaa min al-ansar, sai wanda suka zo daga cikin lansarawa suka kasance. Mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba su taba ganin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba, sai suka kasance yuhayyi Abubakar, duk wanda yazo sai gari sai na Abubakar, saboda sun gan shi yayi furfura, wato suna zaton cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har lokacin da ya zamo inuwa ta dan kare, rana ta fara taba manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fa aqbala Abubakar, sai na Abubakar ya taho. Hatta dhallala alaihi birida'i, har ya zamo ya inuwance shi da mayafinsa. Fa arafa an-nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalik, to a wannan lokaci su gane cewa to ashe wancan wanda muke gaishewa din ba shi bane manzo Allah sallam. To gile wasu ce a ba an yi bayani a baya ba cewa mutane sun je sun yi masa tafa a Aqaba, to ya akai so kasa gane shi, kuma suke zaton Abubakar ne. To ai har yanzu manzo Allah bai isa cikin Madina ba, inda da ya je wanda su riga sun san shi. Kamar yanzu a ce mutum ya taho daga Kaduna, muqaddara wanda suka je masa tafa anan kwara jaba suke, to shikenan shi kuma sai yazo unguwa uku, kage unguwa uku ba za su iya sanin sa ba, domin ba su ne suka je masa muka suka masa ainihin tafa ba, dole sai ya karaso wajen dandazon wanda suka taba ganin sa, to sannan ainihin za su iya sheda shi. Amin. Falabitha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bani amr bin auf, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zauna a cikin wannan kabila banu amr ibn auf. Bid'a asharata layla, wato ainihin yayi kwana 10 da yan kai. Wasu malamai suka ce abinda yayi shine sati biyu chif chif, ma'ana kwana 14. Malamai sun yi sabani cewa wane ne wanda ya soke shi a cikin wannan kabila. Wasu suka ce akwai Sa'ad ibn Khaisama shine wato ainifin ya fara bashi masauki. Wasu suka ce akwai wato abin nan Kulthum ibn al-Hidim wanda ina ji mun ambata a karatunmu na Bukhari shine mutumin da yake karanta Qur'an lahu sannan kuma ainifin sai ya karanta wata sura wanda sahabbai suka yi ta tsaye gumi. Me ya sanya ba zai karanta sura ita kadai ba sai hada da Qur'an lahu? To sunan sa Kulthum ibn al-Hidim. Wasu suka ce shine mai masaukin farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Quba. Wasu kuma suka ambace shi Sa'ad ibn al-Khaisama. To amma abin nan ibn Khaisama to amma an furin da yadda cewa Kulthum shine mai masaukin sa. Amin. To shine sai yake cewa wa ustisa al-masjidu alladhi ustisa ala taqwa, sai aka dora harsashin masallacin da aka gina harsashin sa a bisa jin tsoron Allah, ma'ana masallaci na farko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa shine masallacin Quba. Wa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya sallaci wannan masallaci. Thumma rakiba rahilatahu, sannan sai ya hau abar hawarsa. Wa ba'da an aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muddata allati makathaha bi Quba, bayan manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya zauna wannan tsawon lokaci da ya zauna a Quba. Wa arada an yadkhula al-madina, yayi nufin zai shiga Madina. Kun kamar inda muka faɗa bai kai ga shiga Madina ba duk wacce magana da muke. Ba'atha ila al-ansar, sai ya aika zuwa ga mutanen Madina, ma'ana ya aika masu cewa ga yanin tafi. Faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bakr, sai suka zo zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi da kuma sayyidina Abu Bakr. Fa sallamu alaihima, sai suka yi masa sallama. Wa qalu, sai suka ce irkaba aminina aminain muta'ini, ku hau abun hawanku kuna amintattu ababan yi wa biyayya. Farakiba nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, sai manzo tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi shi da sayyidina Abu Bakr, sai suka hau ababan hawansu. Wa hafu dunahuma bisilah, mutanen Madina suka rufa bayansu da makamai. A wata riwaya cewa wajen mutum 500 suka fito daga mai mashi, sai mai kansakani, sai mai kibiya, suka zama ainihin sun yi kawanya ga manzo tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi shi da ainihin abokan tafiyarsa. Wa inda wusulihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, yayin da manzo tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi ya isa zuwa Madina, akhadha ahlu al-Madina yaqulun, sai mutanen Madina suka ci gaba da cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah, suka ci gaba da cewa annabin Allah ya zo, annabin Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam. Fa ashrafu, sai duk suka hau sama, yanzuruna, suna ta kallo, wa yaqulun, suna cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah, annabin Allah ya zo, annabin Allah ya zo. To na sani cewa akwai abubuwa ko in ce akwai waƙar da mun shaji cewa da ita mutanen Madina suka tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tala al-badru alaina min saniyatil wada har zuwa ainihin ƙarshen ta. To za mu ga malamai sun yi maganganu akan shin isnadin wannan waƙa ya inganta ko bai inganta ba. الدكتور أكرم ضياء الأمري أزكين أصير النبوية ياتي الدكا أسانيد سكا أم بتوان نمباب ليدي لغاية إنغانتا أقول لتافي إن بمانتا بما إن شاء الله تعالى زنزو مكو لشغانا إتي ولتافي لنا مسمم كنا جنب ديو تشافي أشير زوات لا تنبا وان دواني مالمي يي أكان أين في إتوان نم واغر دكتين أبن دي تي وان واغا كتو كتب إنغانتا سوا أنت لمنزو الله دي تبشي غصة مدينة دكتكي yace domin ita Madina manzon Allah ya rada mata suna Madina, sunanta Yathrib kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. To ya za a rika sai kuma ji ita sharrabtal Madina marhaban ya khairada, ya akai za a ambaci cewa yazo ya wato darabta Madina, ambaci suna na Madina wanda shi ya rada mata sunan, yanzu fa shigowar sa kenan, to ya akai za a ce kuma ta samu sunan Madina tun a wannan lokaci, wannan kawai zai sa ka ce akwai nakara a cikin wannan. Shi yasa shi Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana cewa shi gwargwadon abubuwa da ya bibbicewa an yi manzon Allah wannan waƙan ne lokacin da ya dawo daga Tabuka. Wannan shine abin da shi Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya tabbatar. Shi Ibn Hajar a cikin Fathul Bari shi ma ya ambacewa wannan asanid din ba su inganta ba, domin hatta asira ta Ibn Hisham an kawo bayanin ba tare da ainihin wani isnadi ba. To sannan muqaddar ma tabbatarta, to ba a tare manzon sallam da ganguna ba, kasan daga cikin wanda suke so su daure wa kida gindi cewa wai an tare shi da waɗannan ganguna ana kadawa. Shi kansa Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad abinda yake magana mujarradin waka. To sannan fardan jadalan muqaddara ma cewa an tare shi da wakar da kida, ba abinda zai taba yiwa bane ba shigowar farko a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mutane ba san umarni da hani ba a ce manzo Allah ya fara yi musu dawa, daga shigowar sa abinda ba zai yiwu bane duk lokacin da mutane ba san addini ba, to sai ka karantar da su sannan ka hana su kaza da kaza. Me yasa shehu dan fodiyo Allah ya jinka ya gare shi lokacin da yake kiran mutane yana wa'azi maza suke haduwa da mata su takudu amma kai yake kyale su, in ba ku manta ba har shehu barna na wancan lokacin ya aika masa waƙe na ainihin zargi cewa labari ya zo mana cewa kana takuda mata da maza a wa'azinka kuma ka san haduwan mata da maza bai halatta ba kaza kaza, wanda yasa shehu Abdullahi ya maida martani cewa mu ba mu haɗa maza da mata, kuma mutanen nan mun same su jahilai ba san addini ba, ya za a yi mu kore su ainihin mana san addinin Allah. To ka kaddara ma a ce an yi da kidan a wannan lokacin manzon sallam babu yadda za a ce ya shigo gari ana masa wannan lale mara ba, mutanen ban san komai ba daga zuwa ya fara ainihin hantarar su ina mun tsawa manzon Allah ba zai wannan ba. Ya inganta hadisai kun sha ji akwai lokacin da sayyidina Abubakar ya zo da sallah a gidan manzon sallam ya samu kuyangu mata suna kida, sai ce mizmaru shaytan fi baiti rasulillah, ya za a yi a ce wato ainihin wato abin nan gangar shaytan ko kuma sarewar shaytan a gidan manzon sallam. Manzon Allah bai masa inkari ba cewa wannan muryar shaytan ce, sai ya ce a'a kyale su kowanne suna da idin su, su mata da yara wannan yan abubuwan shine idin su. Kunga anan mata da yara aka ba dama aka daga musu kafa a ranakun sallah su dan more a irin wannan hali. Wannan in mun kaddara ma a ce isladin ya inganta an yi waka kuma an hada ta ma da kida din, wannan abi sa kaddarawa balla zara kamar yadda bayani ya gabata kwata kwata asali din ba su inganta ba kamar yadda bayani ya zo. Insha Allah in ba mata ba zan zo muku da tafin dan ku gaishe ku je kasuwa ainihin ku siya. Amin amin. Yace fa kana yawmu farhin wa ibtihaj, ya kasance wuni ne na farin ciki da kuma walwala. Lam tara almadinatu yawman mithla, Madina bata taba ganin wuni irin wannan ba. Sayyidina Anas dan Malik yana cewa yace wallahi ran da manzo tsira da aminci suka tabbata gare shi ya shigo Madina ba mu taba ganin kyakkyawan wuni, wuni mai dadi mai haske irin wannan wunin ba. Yace kun ba mu taba ganin wuni mai muni wanda yake mara dadi ba irin nan da manzo Allah ya wafati sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Yace li'annahu liyawmin ladhin taqala fihi al-islam, domin wuni ne wanda addinin musulunci ya tiratu a cikin sa. Min dhalika al-hayd dayyik, daga wancan wuri matsatse takurarre fi makka a makka. Ila rahabil intilaq, ya zuwa farfajiya ta miƙe kafa da walwala. Walintishar, da kuma yaduwa. Bi hadhihi al-buq'ati al-mubaraka al-madina, a wannan wuri wanda yake mai albarka shine anabin Madina. Idan ban manta ba an sa addinin musulunci a cikin keji an takure shi a Makka, to amma zuwan Madina sai ya zama wuri ne wanda zai miƙe kafa ainihin ya saka taiwala. Wa minha, kuma daga Madina ila sa'ir biqa'il ardi, addinin musulunci ya yadu dukkan sauran sassan ƙasa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wannan addini na musulunci sai ya kai duk inda rana ainihin ta kai duk inda rana ta haska to addini musulunci ainihin sai ya isa wannan wajen lokaci dai ne kawai ainihin ake jira sai ya ce laqad ahassa al-madinati bil fadl lallai mutanen madina sun ji wata irin falala allazi habahumullahu bi wanda Allah subhanahu wataala yayi musu kyauta da shi wa bi sharaf da kuma daukaka allazi khassa bihim wanda ainihin Allah yake ittasahum bihi wanda Allah yake bance su da shi aidan kuma ma'ana su ne Allah yasa za su tare manzon sallam su zama ainihin sun bashi masauki kuma su ne wanda za a kafa daular musulunci a garin su yace faqad sarat baldatuhum domin tabbas garin su na Madina ya kasance mautsinan wato mazauni ne li'iwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na bada mafaka ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa sahabatihi almuhajirin da kuma sahabbansa wanda suka yi kaura thumma linusrati alislam kuma wuri ne wanda ya kasance na agaza mu addinin musulunci kama asbahat mautsinan linnizami alislami kaman yanda Madina ta wayi gari wuri ne wanda yake na tsara wato yin tsari na addinin musulunci duk wani tsare-tsare da za a yi na addinin musulunci to a Madina ya samu asali wato al'am wato tsari wanda yake gaman me at-tafsili wanda za a yi shi daki-daki filla-filla bi kulli muqawimatihi da dukkan abin da zai agaza masa ayi dafin ya taimaka masa wato zaka ga cewa Madina abubuwa da Allah ya yi mata abubuwa ne wanda suke na mamaki manzon sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'o'i Allah subhanahu wataala ya yi musu albarka ga mudun su Allah subhanahu wataala ya yaye musu bala'o'i da sauran abubuwa kuma duk Allah ya yi musu kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'o'i na nagarta da karimci wallahi wani abin mamaki ka tambayi duk wani wanda yake zuwa umara ko aikin haji zai ce maka halin mutanen Makka ba irin mutanen Madina bane kuma su kansu suna ikrari da wannan ba na manta wata mun je umara Makka muka tare wani mai mota muka ce kai mu waje kaza sai ya ambaci kudi ina ji koriyar 10 ko 20 sai muka ce to ai mu inda Madina ne wannan bai wuce riya ne biyu ba sai ce ku hada mu da mutanen Makka kariman mutane wallahi dan Makka yake fada mana wannan saboda haka yayi da cewa mutanen Madina kariman mutane ne karimci na mamaki ka tambayi mutanen da suke zuwa musamman da azumi kaga masallacin Madina duk obofinsa masu kuɗi sun sa a taro mai buɗe baki wallahi zaka wani lokaci yaro uku hudu sun kama hannayen mutum daya wannan yana tashi ya kamo wannan yana tashi ya kamo kowa so yake ya kai kai zaunar da kai a sufar babansa kai buɗe baki idan ka je ka zauna su kai mu alfarma wallahi akwai wanda inda zaka je kai buɗe baki yau gobe jibiga ta azumi ya wuce zaka yi mamakin kyautar da zai baka kuɗi na mamaki domin ka masa alfarma ya dora maka ladan wato dakon lada zuwa lahira Allahu ai mu ba ina da haka ake anan ko Allah na tsaba wato amma wallahi malam zai baka sha'awa wato su sun yadda cewa lahira da gaske ake neman ta akwai wani bai kuɗi Abdulrahim ban sani ba ko yana raye wallahi idan ka ga kuɗin da yake kashewa duk wuni baka ya kiyasta 100 nawa yake kashewa wuni na farko a kori kura a je a dinga raba bahunan shinkafa da danyen nama sannan buɗe baki a zo idan ga yanda za a je rabin kaza da yogurt da sauran abubuwa na buɗe baki a je gidansa in nan ya cika a buɗe sai in har azumi ya wuce kuma ya ta muku godiya wallahi ya taimaku godiya kun zo kun yi buɗe baki a gidansa kai kuma yanzu kai za ka yi ta godiya alhaji alhaji Allah ya sa a gaba lafiya alhaji Allah ya ƙaro samu saboda kai ka samu ka ɗan buɗa sau biyu ko sau uku wallahi kuma tarbiyya ce su suka riga suka samu ta addini sun yadda lahirar nan ana neman ta da kuɗi sosai mu kuma gidajen mu abin kuɗin mu na gidaje ne da motoci da dinki da ke tare ne illa man rahim Allah Allah ya sa mu dace amin rawan imamu muslim al-imam muslim ya rawaito Allah ya jinka gare shi min hadithil bara ibn azib daga hadithin bara dan azib radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi kala yace عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya shiga Madina sa'idar rijalu wan nisa'u fawqal buyut sai maza da mata suka hau kan gine-gine ma'ana kan shigifin su wata farraqal ulama'u wato ainihin sai duk malamai suka karkasu wal khadam da kuma ainihin wanda suke masu hidima fi turuq a cikin tituna yunadauna suna ta kira ya muhammad ya rasulullah ya muhammad ya rasulullah wato ainihin suka kasu suna ta kira suna ta wato jin dadi madina ta haskaka manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi ya riga ya shigo kila wani sai to me yasa aka zo aka sai ar ulama to ai manzo Allah ya tura sahabbai in ba ku manta ba irin su abin nan irin su ibnu maktum da irin su wane ne wanda musab bin umair kun ga sun je sun ilmantar da mutane kafin manzo sallam ainihin ya zama ya hijira sai yace wa ba'da hadha al-istiqbal al-jamaahiri al-azim bayan wannan tarbe da wannan tara ta kunzumin mutane wanda suke mai girman gaske allazi lam yarid mithluhu fi tarikh al-insaniyya wanda labarin irin wannan tara da aka manzon Allah a tarihin adam ba taba irin wannan taran ba sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya tafi hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari har ya sauka ainihin a gidan Abu Ayyub al-Ansari Allah madaukaki ya kara yarda a gare shi kamar yadda muka shaji akwai asar wanda da yawa malaman sira ma sun ambata cewa mutanen Madina kowanne ya fito yana kokari ya kama ragama ko linzamin abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya rabauta da manzon Allah ya sauka a gidansa saboda haka kowa zo zai kama sai ce da uha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwa an umarce ta da inda za ta sauka kamar yanda wa'annan asar suke nunawa da tazo sai ta sauka a farfajiyan inda aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma asali fili ne da ake shanye da bino ta sai manzon sallam ainihin ya tashe ta da ta yi gaba sai ta waiwayo sai ta sake dawowa sai ta sake kwantawa a wajen to kuma sai ya zamo dab da gidan Abu Ayyub al-Ansari wanda shi daga cikin banu Najjar kuma mun san su ne ainihin abin nan kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan ba manta ba mun ambata a baya cewa Salma bint Amr ita ce ta haifi Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin ita mutuniyar Madina ce ina fata mun gane tunda shi Hashim shi da ma ainihin yaje aure ta a can kuma ainihin Allah ya masa rasuwa lokacin ainihin ba haifi Abdul Muttalib ba daga baya ya zama an haife shi har dai ainihin dan uwansa yaje tawo da shi dukkan ambata wannan a baya asira kenan sun zama kawunnai ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dama manzon sallallahu yana fatan ya zama ya sauka wajen kawunnansa domin ya zama ainihin ya sada zumuncin su su ma suna fatan haka to shi da ma Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara hakan za ta kasance فان انس رضي الله عنه حديث يذو daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda fi hadith al-hijrat al-tawil a cikin hadisi dogo da yayi bayani a cikin sha'anin hijira wa fihi yana daga cikin abin da yazo a cikin hadisin fa aqbala yasiru manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanta yana ciki wato yana ta tafiya hatta nazala janiba dari abi ayyub har sai da ya sauka daura da gidan Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalid ibn Zaid wanda ainihin yana daga cikin mutanen da sabai wasu daga cikin Madina suke ga shi ya kamata a yi wata fa bayan wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda haka mutun ne wanda yake na kirki mai takawa kuma Allah ya masa doguwar rayuwa domin bai rasu ba sai a lokacin khalifanta Yazid ibn Muawiya yayi wafati lokacin da aka je yakin Qusayniyya saboda haka ba karamin mutum bane to shine yake cewa fa innahu la yuhaddithu ahla to lokacin da ya zama manzon sallallahu alaihi wasallam ya sauka yana zaune to sai yake tantaunawa da jama'arsa anan da aka ce ahlahu ba ana nufin matansa ba don manzon sallam lokacin da yayin wannan hijira din ma da nana Aisha da nana Sauda duk suna Makka ba taho da su ba wannan tafiya bai taho da su ba sai daga baya aika aka taho da ainifin nana Sauda da nana Aisha da sauran dangin gidan ko iyalin gidan sayyidina Abubakar to kenan ahlahu ana nufin mutanansa ko dai kace su kawunnansa da suke nan ko kuma mutanen da ainifin yake tafe da su to yana tattaunawa da su iz sami'a bihi Abdullah ibn Salam sai Abdullah ibn Salam ya ainifin ya ji shi kun san shi ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala masa gamdakatar ya shigo addinin musulunci kun sha jin kissarsa wanda malamai sun sha faɗa sai ce huwa fi nakhlin li ahli a lokacin da ya ji murya ta manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi to yana cikin itatan da bino na iyalan gidansa yahtarifu lahum wato ainihin yana tsunko masu ƴaƴan bishiyoyin dabina mun san cewa larabawa yanda ake ji a ɗebo tumu to haka suke zo su dan tsunko lubiyar dabino a zo a ci to lokacin da ya ji wannan fa'ajjala sai ya gaggawa saboda kaman yanda kuka sani su Yahudawa mun faɗa a baya cewa da daman su da suka karanta asira cewa annabin ƙarshe zai kasance wuri mai tarin duwatsu da dabinai kun ga duk sun yi ƙaura daga yankunan su wasu suka zauna Khaibar wasu kuma suka zauna Madina domin da Khaibar da Madina duk suna da yawan duwatsu ina jin Khaibar bata wuce kilo 70 ba tsakanin ta ainihin da Madina to saboda haka za a ga cewa tana da duwatsu da kuma dabinai to duk sai suka zo suka yi dandazo a nan saboda a haifi annabin ƙarshe a cikin su da sun haifi ɗa namiji sai a sa masa Ahmad ko a sanya masa ainihin Muhammad ko a dace suka yi ta yi to amma Allah subhanahu wataala sai kwalelan su Allah ya samar da manzon sallam ainihin a cikin larabawa to sha Abdullahi bin Salam ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa ne har ma kun sha ji malamai suna cewa yake cewa ya san manzon Allah sama da ɗan cikin sa da ya haifa to yana jin kalmominsa kawai ya san cewa wannan shine annabin ƙarshe to yana cikin wannan dabi'u nasa kawai shikenan fa'addala sai ya gaggawa an yadha alladhi yahtarifu lahum fiha ya sauri ya kawo mu iyalansa wannan abin da ya kunko musu tunda ainihin ya ji wannan babbar magana faja'a wa hiya ma'ahu sai yazo yana tare da wannan dabino da ya tsunko fasami amin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yaji kalamai na manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi thumma raja'a ila ahli sannan sai kuma zuwa iyalansa ainihin yayi musu bayani kun shaji cewa lokacin da yazo wajen manzo sallam zai musulunta yace ya ma'aikin Allah ina so in musulunta amma ka san Yahudawa miyagun mutane ne idan sun ji na musulunta za su yi man sharri ta yadda za ka su amincewa da ni to sai manzo Allah ta aka saka yashi a gaito manyan malaman Yahudawa aka ce wai Abdullahi ibn Salam a cikin ku suka ce huwa khairuna wa ibn khairina wa alibuna wa ibn suka dukkan zuga ai shine mafi alkhairin mutumin kirki kaza kaza manzo Allah ce to yanzu da zai musulunta ya zaku ce suka ce Allah kiyashe shi Allah kiyaye musulunta sai mutum ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina nan take saboda haka wannan yana nuna maka rashin karban gaskiya ba wai rashin gamsasshen hujja bane a'a kawai dai wani abu da yake cikin zuciya shine zai sa mutun ya zo ya sa kafa ya shure gaskiya wala alla ko dan an riga shi fada shi kun bai gamsu a ce an riga shi ba ko kuma idan ta karfafa zai rasa hanya ce fanansa ko girman sa ya ragu ko kaza to irin wannan su zai kalla ya kalla in ya so sai ya ce gaskiya gara ma a tafi haka Allah ya shemu amin to shine sai yake cewa فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi yace ayyu buyuti ahlina aqrab wani gida ne mafi kusa daga cikin gidan yan uwanmu ma'ana kawunnansa tunda yanzu yana cikin wato area ta Ban Najjar yace to daga cikin gidajen kawunnansa wani gida yafi kusa da nan faqala abu ayyu sai abu ayyu yace ana ya nabiyyi Allah hadhihi dari wa hadha babi yace ni ne ya ma'aikin Allah wannan shine gidana kuma ga kofar gidan nan kun sha jin kissan lokacin da aka je dama gidansa sama da ƙasa ne saboda haka manzon Allah yana ƙasa har ya hausa mace da matarsa yace kai ya za a yi ta sabo a ce muna san manzon Allah yana ƙasa yazo ya dinga magiya mai aikin Allah sama ya kamata ka koma ba zai yiwu muna sama kana ƙasa ba manzon Allah ce to ai nan ƙasan shi yafi saukin karɓar baki duk wanda zai zo ya shigo a cikin sauki ba sai an tawa da sauka ba to dai yadai haƙura a yadafin aka tafi a haka kisa ce za mu zo insha Allah ta'ala nake ji a gaba a cikin wannan ɗin saboda haka sai ya yi wuf sai ya ɗauke shimfiɗar rabin manzo Allah sallam da sauran kansa ya shige da su gida shi kuma Asad ibn Zarara sai sauri sai ya ɗauke ragamin rabin manzo Allah shi ma sai shige da ita gida ma'ana da ya zama wannan falalar su ne yadafin suka same ta amin shi ma ba shi da nisa da masallacin ko ba shi da nisa da wajen da bai zama masallaci ba kala sai yake cewa fantalik to saboda haka tafi fahayi lana maqilan ka je ka dan tanada mana inda za mu yi baccin rana ma'ana tunda akwai gajiya to a je a dan samu inda za a dan kwanta a huta thumma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi ayyub saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya sauka wajen Abu Ayyub hatta bana masjidahu wa masakina har sai da ya zamo ya gina masallacinsa da kuma ainihin gidansa manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara neman ina matsuguni yake ba sai dai ainihin ina za a gina masallaci kun sha ji cewa su mutanen Madina sun so kyautar da wannan wurin suka ce mai aikin Allah mun bada shi kyauta domin ai masallaci manzo Allah ce a sai dai da kuɗi yace shi zai saya da kuɗin ajihunsa sun ga su sannan manzo Allah ya saya wannan shi ke nuna mana cewa kullun da ka zamo aluja ko madda kullun kai dai sama sai dai ka karba sai dai ka karba addinin musulunci yana so kai ma ya zamo kana taka rawa a wajen abubuwa wani yana ganin shi kwarewa da kuma ainihin wayo shine kullun ya zamo sai dai kudi su zo ya saka a jihu hidiman musulunci sai dai zo shi ya shela ta a masallaci kararan hasana kullun kararan hasana amma shi bata aiki a kansa to ya kamata ya zamo kana daga cikin wanda za su yi wannan wallahi akwai wanda ya gwalance a wajen wannan karar din amma wallahi shi ba zai taba yi ba shi kawai in dai riga ya fada shi ya gama nasa aiki kai kuma yanzu ya rage ruwan kai maka fiddo naka to za ka ga manzo sallam duk abinda za a yi na aiki na karfi ko na kuɗi manzo Allah bai yarda a bar shi ba duk za mu karanta irin wayannan ga sha gaba wannan zai nuna mana ashe dan kana shugaba kada ka zo ka kakume da alkyabba kullun sai dai ko menene sai dai ai maka wallahi akwai wanda idan ya samu wuri ya harde hatta dan abu kankane wallahi ba zai yi ba kawai saboda shi kawai lissafin sa ya hadu ba haka ake abubuwa a rayuwa ba idan an yi maka wani abun kai ma yi wani abu ba na ji akwai shugaban da yake ji zai kai matsayi na ainihin sahabbai ma balla sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzo Allah yana yin abubuwa domin ya nuna ma yan baya addinin musulunci yana so kowa shi ma ya taka rawa kowa ya bada tasa gudunmuwar amin sai ke cewa wa bihaza to da wannan kad tammat hijratuhu sallallahu alaihi wa sallam hijira ta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ta riga ta cika domin yanzu gashi ya riga ya shigo Madina wa hijratu ashabihi radiyallahu anhum da kuma hijirar wayansu daga cikin sahabban sa dabba zamu ce gabaki ɗaya ba domin tari suna Makka ba su iso ainihin Madina ba sai ce wa lam tantahi alhijratu bi ahdafiha wa gayatiha amma wannan ba shi ya nuna shikenan hijira ta riga ta kammalu da dukkan ainihin manufofinta da burin take so ta cimmawa ba a ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo Madina shikenan kurin ko sun wura ta kuri sun abin da yake bukata a wajen hijira ya riga ya kammalu a'a bal mala yace ba haka lamarin yake ba bada'at ba'da wusuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kaman ma kace lokacin hijira ta fara bayan isowar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sumul qalaw ila madina ya zuwa ainihin madina wa bada'a ma'a harihiratul mata'ib kuma ita wannan hijira manzo sallam ya faro wannan tafiya da take cike da wahalhalu wal masa'ib da musibu kala kala ku duba ainihin irin hanyoyi da manzo Allah bi ba wai hanya ta yau da kullum ba ratse ne idan ka samu tafsira ka ji sunayen wurin a ce ka haddace su ma ba karamin aiki ba kaman da yanzu mai kaddara a ce kana so ka jefa ne sau a ce daga nan yanzu ka yanka ta mariri ka bullo kai duk wani shatale-tale lungu da sako kafin a ce ka jefa ne sau wata irin wahala ce wannan to saboda haka abune ga kuma ka duba irin namun jeji a wancan lokaci duk abubuwa wanda sa iya lankwame mutum su kashe shi ko to tilata ta hannu babu tafiya ta wajen kilomita 450 bal ta ma bi haka don me kakkiyar hanya sai zamu ce in ka bi hanya ta yau da kullun daga muka zuwa Madina shine kusan 450 to amma idan akai zagaye akai ratse Allah kawai ya san kiya milamilan da aka ci yace wat tahaddiyat kuma wacce take take da kalubale amma duk da haka fatagallaba alaiha rasulullahi sallam magana sallam yace karfin wannan yarin jayeta lil wusulil mustaqbalil bahiril umma domin ya kai ga ainifin wani abu future wanda za ta zama mai daraja ga al'umma ma'ana manzon Allah ya jura wannan wahalhalu da yunwa da kalubale domin ya kai wani wuri matsuni wanda shine zai zama ainihin na gina al'umma a gaba wad daulatul islamiyya inda za a kafa daula ta addinin musulunci allati tata'at wanda ta samu dama an tasna habaratan insaniyatan ra'i'a wanda ya zama ta samar da wayewa ta dan adam mai ban kai larabawa kafin zuwan addinin musulunci zaka samu gidadawa ne kauyawa ne ba su da wayewa amma addinin musulunci yazo ya mayar da su yan binni kwararru masu wayo masu hankali yace ala qusatin min al-iman wanda aka gina a bisa gishikai na imani wa taqwa da kuma jin tsoron Allah wal ihsan da kuma kyautatawa wal adl da kuma adalci bada an tagallabat ala aqwa dawlataini bayan kuma ita wannan daula ta musulunci ta yi rinjaye a bisa mafi karfin dauloli guda biyu kana ta tahkuma fil alam wanda ita su kasance suna hukunci a duk fadin duniya wahuma dawlatul fursi wa dawlatul rum wanda shine daular Faris da Rum a wancan lokaci idan an ce Faris da Rum kamar yanzu ka ce America da Russia su ne masu tsananin karfi wanda za su lakuce mu kowa an ce ba wanda sai lakuce an ce su amma sai da addinin musulunci yake kasa-kasa da su to ina ga sai dai mu tsaya domin durusun wa'ibar din naga suna da yawa sun kai wajen shafi hudu ko ga sunan saboda shafi wajen shafi biyar ma ba za mu iya yin su ba a yanzu saboda yanayin lokaci sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya kuma gane da mu daidai din Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah wannan zakuka da suke zuwa Allah ka yi mana zabin alkhairi Allah ka bada zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin zaben da bayan sa duk wanda suke son tashin hankali Allah ya mayar da mummunan niyyar su akan su Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara mana yalwar arziki Allah ya jigan iyayen mu da suka rasu wanda suke rayi Allah ya samu cika da imani Allah ya samu dacewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai tambayar yake cewa malam don Allah menene da ingancin kissa ko hikayar da Ibn Kathir ya kawo karkashin fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa aya ta 64 wa ma arsalna min rasul illa li yuta'a bi idhnillah hadde zuwa karshe walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul nawajallahu tawwabur rahima cewa da a ce su a lokacin da suka zalunci kawunan su sun zo maka sai suka nemi gafaran Allah kuma sai manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi ya nema musu gafaran Allah to za su sami Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai akwai kissa wanda abinda zan iya hararowa babu Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin sa ina jin ko wani mutum mai suna Utubi ko abin da ya kama da haka ya zo wai yadda kissa ta ce ya yi wasu abubuwa na zunubai ya zo ya kama shabaki yana kuka yana cewa ma'aikin Allah mana yana faɗa a kabarin Manzon Sallam kenan Allah yana cewa da a ce idan bayi suka zalunci kawunan su suka zo wajenka ainihin suka nemi gafara Allah kuma manzon Allah sallam ya nema musu gafara to lallai babu shakka za su samu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu su samu Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai saboda haka na zalunci kai da maikin Allah na zo ainihin a nema man gafara Allah wani abu ne da ya kama da haka shine abin da zan iya halartowa na karanta kissa na shekaru da yawa to saboda haka ina jin ko shi yayi mafarki ko ne masa mafarki cewa ga manzon Allah ya zo cewa yana cewa shikenan an gafarta masa. To gaskiya malaman da suka koyar da mu tafsiri sun ce wannan kisa kwata-kwata bata inganta ba, bal daga cikin manyan malaman mu suna cewa akwai nusakh na Ibn Kathir wanda zaka samu tsofaffin tabi'at ne ma wanda babu wannan kisa ba kwata-kwata, ma'ana wata tabi'a ne wanda an buga su shekaru sama da 100 zaka san babu wannan kisa a ciki. Kuma abin da ya kamata kullun daliban ilimi su gane, ba kowane abu da malamin tafsiri ya kawo zaka dauka cewa ya inganta ba. Akwai hikayoyi rututu. Yanzu misali Ibn Kathir din a cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah subhanahu wataala, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, sai kawo wata kissa wanda zaku shaji ana fada cewa akwai wata mata shikenan sai naƙuda ta kama ta, to tana da bara ko yaron gida shikenan sai ta ce da shi je ka samu min wuta, to shikenan yana fitowa kawai sai ya hadu da wani mutum ya kace masa da shi sai ya ce amma kai yaron wata mata ne ko, sai ya ce sai ya ce to ta haifi ya mace kuma kai zaka aure ta bayan ta yi zina da mutum 100 kuma gizo-gizo shi ne sababin ajalinta. To shi mutumin yana jin haka kawai sai ya koma sai ya samu wuka sai ya farda ma ita yadda aka yi fa a ciki, kawai shikenan sai ya fita a guje ya tafi uwa duniya ya je ya shiga ruwa ya tsallaka ruwa ya tsallaka tudu ya tafi uwa duniya ya yi ta neman kudi har zuma kasa ya tashin mai kudi. Shikenan bayan shekaru masu yawa sai ya dawo garin, da ya dawo garin wani wuri wanda yake ainihin nesa da nan sai ya samu wata yarinya ta Allah a nemo masa yarinya mafi kyau a garin nan da yake so ya aura. Shikenan sai ta je ta samu wannan yarinya bayan ta girma ta zama mace, yana ganin ta yaji yana bala'in santa, akai maganan sadaki aka biya aka daura aure. Bayan sun tare sai yake tambaye ta kissar ta, sai take cewa lalle babu shakka ita mahaifiyarta ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza, har ma ake ba ta kissa cewa ran da aka haife ta baran mahaifiyarta ko yaron mahaifiyarta ya farda mata wuka ciki, sai take nuna masa mata ban wukar. Sai ya shiru sai ce to in ku haka ne kin yi zina da mutum 100, tace eh to lalle babu shakka da wahala su kasa haka. Sai ce to kuma abu na biyu gizo-gizo shi zai zama ajalinki. To sai kuma ya zama wato an saka masa bugun santa, tunda mai kuɗi ne sai ya gina dogon bene sai ya saka da tan bene tan kolola ba mata daukowa ƙasa kar ma su yi katilis da gizo-gizo. To shi kenan wata ran ana nishadi ana annashuwa kawai ta daga kai ta ga gizo-gizo a sama, sai ta ce a irin wannan abin da yake ce zai zama ajali na ko, yace ni sai to bari ni na zama ajali sa kafin ya zama ajali na, sai ta kabo shi sai ta sa babban yatsan ta sai ta gwallace shi sai wannan ruwan nasa sai ya shiga cikin farcen babban yatsan ta, kawai sai affection din wannan kawai sai yatsa ya baki kirin kafa ta sun tume shikenan sai ta mutu. Ibn Kathir ya kawo kissa kun bai ce komai akan ta ba, amma duk malamai da sun ce bata inganta ba. Kissoshi da yawa yanzu dauki kissatul garanik, kisan da take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam wai yana magana yana karatu, saboda haka sai shedan ya jefa masa da yace afara aitumul lata wal uzza, har zuwa karshe sai ce wa inna halihi garani qulula wa inna shafa'atuhunna laturtaja, wai saboda quraisha suna ji manzon Allah ya yaba gumakan su, to da yaje fasjudu lillahi wa abudu yasjudu suma sai suka sujuda. Na ga malamai sun hatta Ibn Hajar kansa ku duba tsayinsa a hadisi, amma sai inganta wannan kissa wanda Albani ya zo ya fata-fata da ita ya yi littafi ya samu suna Nasbul Majanik li Nasbi Kisatul Garanik, ma'ana kafan majajjawa domin yin fatali da kissan Garanik. Ibn Arabi a cikin tafsirinsa shi ma ya waje-waje da ita, Ibn Kathir ma haka, ma'ana kaga yanzu zaka samu wasu malamai sun kai wani matsayi na ilimin hadisi amma sun inganta kissa kuma ta inganta ba, saboda kada mu dauka wai dan kaga wata kissa a cikin tafsiri ko a cikin wani tafi kawai shikenan ta inganta. Karerai nawa yanzu za ku iya sani akwai wata takarda tun muna yara ki yawo da ita duk shekara sai ya sake buga ta mun sabon bugu wai ga wani mai gadin masallacin Muhammadu sallam ashe duk shekara sai an sake sabunta ta sai ka dauka bare akai abin to irin wannan karerai zaka dinga ganin su ko sarjutu kuma duk mubtadi'a su suke lalubu wannan al-munkhaniqatu wal mawquzatu domin dai a tattali hujja wanda zai zama kaza shine hujja kaza shikenan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh